أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwan musulmi barkan mu da saki haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali ibn Abi Talib wanda ke cikin makarantar SAJD a birnin na makaram jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 29 ga watan Safar shekara 1448 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya idan ba amince ba wannan majalisi mun saba yin karatun alwajiz fi aqidati salafus salih ahli sunnati wal jamaa wanda muka karkare shi a cikin yan satuka da suka wuce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kare wannan littafin sai muka yi alƙawarin cewa za a yi tattaunawa tare da ƴan uwa da kuma saura daga cikin malamai dan neman shawarin bayan wannan littafin wannan littafin ya cancanta a ce an sa to wannan ya bayu zuwa ga cewa an samu tunani da kuma shawari dangane da littafin kashfu shubuhat littafi wallafar babban malami al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi wannan littafin littafi ne na tauhidi kamar dan uwan shi da ya gabata to amma sai dai wannan ya dan kausasa dangane da raddi game da yan bid'a da kuma waɗanda suka wato doki tauhidi a kayan wasa suke sabke haƙoƙi na Allah subhanahu wa ta'ala suke sharakawa tare da wayansu ma'ana mushrikai waɗanda suke hada abin da yake haƙi na Allah subhanahu wa ta'ala su doke shi su ba wasu daga cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala wannan littafin asalin littafin risala ce wani dan sako ne malam ya rubuta dan yayi raddi zuwa ga waɗannan mutanen da suke wato wasa dangane da tauhidul uluhiyya wanda malamai suke ce mushi tauhidul ibada wato abin ne na haƙi na Allah subhanahu wataala wajen bauta amma kuma sai a samu da yawa daga cikin mutane suka dauki wannan haƙin na Allah sai su ba wasu daga cikin bayi waɗanda suke abin halitta to malam yayi raddi a gare su cikin wani dan sako to shine aka ga dacewar a maida shi littafi wannan shine littafin da zamu karanta a cikin sabon karatun mu a yau shine darasin mu na farko Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci yana da kyau kamar yanda muka saba in zamu karanta littafi to mu dan yi bincike ko kuma bayani dangane da tarihin wanda ya wallafa wannan littafin alhamdulillah shi mallafin wannan littafin so da yawa wato muna jin sunan shi kai wasu lokutan ma har da wasu daga cikin littattafan shi muna ji domin shine wanda ya wallafa al-usulus salasa al-usulus salasa kuma kaga littafi ne wanda yake shahararren littafi to wannan malamin shine yake cewa Muhammad ibn Abdul Wahhab kamar yanda zamu zo mu karanta akwai wani abu da ya shahara a wajejen mutanenmu musamman a yankin Afirka ta masu magana da harshen Hausa cewa duk wanda ya shahara ahli sunna ne za ka gana masa wani lakabi da suna wahabiyawa da wannan wahabiyawan da ake wadi ya samu alaka ne daga sunan wannan malami shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kaga sunan shi akwai Abdul Wahhab Abdul Wahhab kuma abin da yake nufi shine bawa na Al-Wahhab Al-Wahhab shine mai bayarwa Allah subhanahu wataala yana daga cikin asma'ullahi al-husna to shi sunan shi Muhammad ibn Abdul Wahhab yanzu jama'a ai ana so a nasabta mutun ga wannan malami ya kamata a ce mi kaga ai a haƙi na adalci a babi na adalci sai a ce mishi Muhammadi ko ba Muhammadi alal aqalla amma dai saboda makirci irin nan bid'a sai aka juye sunan malama aka kai kai tsaye zuwa ga baban shi kuma baban nashi ma Abdul Wahhab sai aka ajiye abudin aka komo Wahhab din ake cewa wahabiyawa me yasa saboda galibi ahli sunna sukan maida hankali wajen karantar da mutane tauhidi da kuma yaki da shirka da hada bautan Allah subhanahu wataala da wani wannan ya kai su zuwa ga karantun wato babban malamin wannan irin su usulus salasa irin su wannan littafin kashfu shubuhat da kuma irin littafin shi shakunnu shine kitabut tauhid. To wannan abun ya jayo cewa su wa'annan ɗan bid'a din suna nuna tsananin kiyayya ga wannan malami ba dan komai ba sai dan saboda yana yin yaki da abin da suke aikatawa. To kuma dama idan adam hakanan ne a duk lokacin da ya sa wani abu gaba yake so ya aikata sai aka samu wani wanda yake yaki da wannan abin nashi sawa'an akan gaskiya yake yaki da shi ko ba akan gaskiya ba dan adam zai ji wannan mutanen kaman bayya cikin ranshi wannan dabi'a ce ta dan adam. To amma kuma akwai wani abu guda daya din yanda dabi'ar dan adam take alala kalla in gaskiya ta zo gare shi kamata yayi ya ajiye dabi'ar shi ya riko da gaskiya wannan shine musulmi na kwarai. To amma dai an samu wasu daga cikin al'umma wa'anda suke guje ma wannan gaskiyan ba dan komai ba sai dan saboda su biye ma wahayin shedan da yayi a cikin zukatansu wannan kuma shine abin da zai sa su samu kansu a cikin halaka wal iyazu billahi Allah madaukakin sarki ya kare. A takaice zamu karanta wani bangare na cikin tarihin wannan malami da kuma irin gwagwarmayar da yayi a cikin rayuwar shi wanda har yasa wato littattafan shi suka iso gare mu. Abu na farko sunan shi da dangantakar shi da kuma aihuwar shi. Wannan malami huwa Sheikhul Islam, shi ana ce mishi Sheikhul Islam, wanda kuma kalmar Sheikhul Islam kamar yadda ake faɗin ta ga da yawa daga cikin malamai ana faɗin ta ne idan malami ya cika ya tambatsa ilimi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan malami ana ce mishi Sheikhul Islam dan ya kasance musulmai sun riki wani malami guda ɗaya a matsayin jagora wanda zai kai su zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wataala, kuma ya zamanto dukkan musulmai sun yi ittifaqi akan shi a wannan lokacin da yake rayuwa. Wannan malamin zai iya karɓa sunan Sheikhul Islam. Sannan kuma wal mujaddid, to shi ya yi shahara ma da wannan sunan al mujaddid. Al mujaddid shi ne wato wanda yake sabanta wani abu wanda a da akwai shi amma mutane sun manta da shi. To shi malam da yazo ya jaddada tauhidi ne saboda me yasa ya samu kanshi a cikin wani zamani wa'inda mutanen zamanin sun yi watsi da tauhidi sun koma cikin shirka da bautan kaburbura da sauransu. Sai yazo ya karantar da mutane tauhidi ya sabunta musu al'amarin addini wanda dama shine mai karkiyar hanya amma sun riga sun barta. Sai malam yazo musu da sabon karatu ya maimaita musu risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya maido su kan hanya. Wannan abin ya bashi suna al-mujaddid, kamar yadda kai yana cewa shehu dan hodiyo mujaddidi. Malam bawashi shi ba ya ce ba mujaddidi sai ya ce mujaddidi, ai ana cewa shehu dan hodiyo mujaddidi. Me yasa ake cewa shehu dan hodiyo al-mujaddid? Saboda shi ma ai shehu dan hodiyo da Allah ya bayyana shi a kasar Hausa ya samu kanshi cikin ƴan Hausa ne waɗanda suke ƴan galgajiya masu addini wanda yake gurbataccen addini, suna amsa sunan musulmai amma dai addinin nasu a gurbace yake saboda sun bata shi da abubuwa waɗanda yake ba shi daga cikin addini sun sanya shi ciki. Sannan kuma ba sa yin addini akan yanda addinin ya karanta. Sai Allah ya kawo Sheikhul Islam wato Usman dan Fojo ya bayyana shi a cikin su sai ya jaddada musu addini ya sake maido su kan hanya ta addinin gaskiya addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To wannan malamin ana ce mishi al-mujaddid dan saboda yana da ilimi kwarai da gaskiya bangaren addinin musulunci. Shi wannan malami ana ce mishi kuma Abul Husayn, wannan alkunya shi ce. Alkunya kuma shine kamar yanzu mutai in ya aihi da a ce mishi Abu Wani, baban Wani, kamar yanda dai yanzu a ce kai ga kana sunanka Abdullahi Allah subhanahu wataala ya arzuta ka da ɗa ka sa mishi suna Muhammadu, to kaga ya ringa ce maka baban Muhammadu kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da alkunya. Alkunyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mi Abul Qasim, baban Al-Qasim, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ɗa Al-Qasim. Haka kuma Ali bin Abi Talib yana da alkunya shi ma ana ce mishi bi Abul Hasan saboda yana da ɗiya Hasan da Hussein, kaga yake ce mishi Abul Hasan. Haka in ka duba sahabbai galibi za ka gani suna da alkunya, hatta da magabata waɗanda suke ba sahabbai ba ƴan bayan sahabbai za ka samu suna da alkunya. To wannan alkunya ta wannan malami shine Abul Husayn wato baban Al-Husayn. Sunan shi kenan Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid Al-Luhaybiyyu At-Tamimi. Wannan shine cikakken sunan shi, an zo maka kakannin shi guda takwas. Kai kuma yanzu aka tambaye ka kaza nuka kanka dai biyar an baka aini. Saboda galibi mu a al'adar mu tana bamu cika rike tarihi ba irin na salisalam. Kawai wani ma zaka tambaye shi ko kakan shi na biyu ne kace ga maka kabaro mai aiki. shi dai ya san baban shi kawai daga nan sauran babu ruwan shi amma zaka ga samu larabawa suna riƙe salsala saboda salsala tana ɗaya daga cikin bangaren tarihin mutum na rayuwar shi to wannan shine salsala da kuma sunan malam da uwayen shi da kuma kakannin shi sannan kuma dangantakar shi tana kaiwa ne zuwa ga kabila da ake ce mata kabilatu tamim wannan kuma kabila ta larabawa kabilatu tamim kabila ce wadda take shahararriyar kabila ba wai tun a lokacin shi ba shi da yake dan baya kabila ce wadda tarihin ta yana tikewa har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma daga nan ta yi gaba har ta kai zuwa ga annabi Isma'il bin Ibrahim alaihi wasallam hadisi ya zo daga Bukhari da Muslim hadisin Abi Huraira Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi yake cewa la azalu uhibbu bani tamim min thalathin sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yake cewa hal ummati bazan hwasa san banu tamim ba saboda abu uku da nashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace zai ringa nuna soyayya ga wa'innan ahalin me yasa saboda yaji abu uku daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hum ashaddu ummati ala dajjal kaji yace su banu tamim daga tsatsan su ne za a samu ɗan su mutane waɗanda sun fi kowa tsanani akan dujal a cikin al'ummata dujal dai kowa ya riga ya san shi wani halitta ne wanda Allah zai bayyana shi a ƙarshen zamani wanda kuma zai zo ya ringa batar da mutane yana hudda su daga hanyar addinin musulunci ba don komai ba saboda Allah ya sanya shi aya ne daga cikin ayoyi na ƙarshen zamani sannan kuma waɗanda suka bi shi za su hallaka waɗanda kuma suka kangare mushi to dama shiryayyu ne kuma za su tsaya a cikin shiryar su har zuwa ranar da za su bar duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa su banu tamim ashaddi ala dajjal su ne mafi tsanani akan dujjal min ummati a cikin al'ummata to kaji sheda ta farko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wato ahalin wannan bawan Allah kaga daga nan ma zaka gane da cewa lalle tauhidi yana da wata muhimmanci kwarai da gaske a cikin tarihin addinin musulunci kuma rasa shi yana iya kaiwa ga rusa a musulunci mutum ga baki daya abu na biyu sai ce qala wa ja'at sadaqatuhum fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama abu na biyu da yaji annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wata rana ne aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama zakka ta banu tamim annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin shi ai ana amsar zakka ta kowa zakatul mal in an mudda zakka ta dukiya to akan kawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya raba ma al'ummar musulmai a ba kowa waɗanda suke mafi cancanta a ba su to an kawo zakka ta dukiya daga wajen banu tamim wannan kabila ta banu tamim fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sai cewa yayi hazihi sadaqatu qaumina annabi sai ce wannan sadaka ce da aka kawo ta mutanen mu annabi sai danganta banu tamim ga kanshi yace mutanen mu wannan abin ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasabta kanshi gare su saboda matsayin da gare su a wajen Allah da kuma cikin addinin musulunci inda a ce mutanen banza ne da a ce ba mutanen kirki bane ba watsatsu ne daga cikin al'umma kaga babu yanda zai annabi ya danganta kanshi a gare su Abu Huraira yace sai na rike wannan abin shi yasa nake son su abu na uku da yasa Abu Huraira yake son wa'innan ahli yace kanat sabiyatun minhum inda Aisha akwai wata yarinya matashiya daga cikin su ta kasance sabiya ce in aka ce sabiya kamar baiwa ce wanda take yin aiki na bauta a wancan lokacin tunda dukan mun sani da cewa a shekarun baya musamman a tarihin musulunci na farko akwai bayi waɗanda suke yin bauta ana sayen su da kuɗi ne sai su je su ringa bauta to daga cikin banu tamim aka samu wata baiwa a mace kuma Allah yayi wado da ita a hannun na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan wato baiwar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ganta tana aiki na bauta a hannun Aisha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma Aisha a atiqiha fa innaha min waladi Isma'il yace ki yantar da wannan baiwai saboda me yasa saboda tana ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il alaihi salam wannan ne yake nuna maka wato salsalar banu tamim in ka bita sama sama tana kai ka har zuwa ga Isma'il shi kuma Isma'il shi da ne ga annabi Ibrahim alaihi wasallam kaga kenan dangi ne wanda yake
yake da matsayi da kuma girma a cikin addinin musulunci daga bakin da yafi kowanne gaskiya bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan abin yasa wato Abu Huraira yake cewa bazan gushe ba ina nuna masa kauna to idan muka tsaya daga nan kawai yau a wayi gari a ce kai ga kana Adam gar Allah ya kawo ka cikin wannan zamanin sai aka girka maka kiyayyen wannan malamin kawai kaji bakka san shi kaji bakka kauna shi alhali kuma ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi akan shi gurare dai har guda uku annabi ya yi magana akan dangin su alal aqalla koda a ce shi kaji bakka san shi ai yace albarkacin dangin su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan malami an aihe shi shekara ta wato 1115 kenan 1115 hijri shekara ta 1115 kaga bayan hijira tana da shekara 1100 to kwana aka aihe mu yanzu da muke rayuwa mu kuma yanzu shekara nawa gare ta hijira tana da shekara 1400 kaga kusan tsakaninmu da shi bai wuce shekara 300 kaga a baya ma yake sosai shi wannan malami an aihe shi a wani gari da ake ce mishi Uyaina kuma wato guri ne wanda yake cikin shibhil jaziratul arabiyya wanda a wancan lokacin guri ne wanda ya hada kasashe da yawa tunda ai ita Saudiya a wancan lokacin tana karkashin shibhil jaziratul arabiyya wanda ta hada kasashe da yawa kahin ake zawa a rarraba a ce nan gari kaza ne nan gari kaza ne kamar yanda dai kaji a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa al-Hijaz Al-Hijaz guri ne da ya kumshi garuruwa da yawa Makka tana ciki Madina tana ciki Taif tana ciki haka kuma Yambo tana ciki da sauran garuruwan da suka kewaye sai ake ce mishi Al-Hijaz to haka kuma bayan tahiyya tayi tahiyya wannan Uyaina din tana cikin shibil jaziratul arabiyya amma ta kumshi garuruwa da yawa wanda a yau wa'innan garuruwan da suke cikin Uyaina kada sun hada da Jidda da Riyadh da kuma wato wani bangare na abin da ake ce mishi wanga abin ga Allah musta'an abha shi ma dai wani gari ne wanda ke can arewacin Jidda to wa'innan garuruwan duka gabaɗaya suna karkashin Uyaina a wancan lokacin to malam an aihe shi a wannan yankin ne to kuma yankin Uyaina kaman a cikin yankin gabaɗaya kuma halayya ya zamanto wani bangare ne na wani ƙauye wanda yake a yau a wannan zaman da muke ciki yana kusa da garin Riyadh. Riyadh da kuma a yau ita ce capital ta mamlakatul arabiyyatus saudiyya. Kenan dai a takaice garin da aka yi malam yana kusa da Riyadh a yau. A wancan lokacin ana ce mishi Uyaina amma a yau babu Uyaina saboda yanzu an sake an yi decentralizing abubuwa kuma an sake tsarin su na administration. Kar garuruwan da adda kai sunayensa a yau a can da ba su bane ba. Wannan malami wannan guri ne aka aihe shi kuma ga shekarar da aka aihe shi din ka kirga za ka gani shekara 300 da wani abu ne kenan haka bayan aihuwar shi malam yayi rayuwa kuma ya nemi ilimi a wajen manya daga cikin malumma ya rayu a karo na farko a gidan mahaifin shi wanda ake ce mai Sheikh Abdul Wahhab baban shi kenan wannan malamin kuma ya kasance masani ne na addinin musulunci sannan kuma alƙali ne wanda kuma a wancan lokacin aka ce wanga alƙali ne to mutum ne wanda yake da daraja ba ma sai an tayi ba can bayan shekara 300 ka dauki shekara 40-50 bayan da suka wuce a nan da magaram kawai in aka ce maka nan gina alƙali ne yaya gidan yake wanda suka san tarihin ai sun sani amma kaga yanzu abubuwa sun sauya mutane sun matse ma bariki da yawa an mance wa'incan abubuwan kuma abubuwa ne wanda suke da muhimmanci sosai a da alƙali girman shi ya wuce na sarki ma amma a da wanda suke da wanda take girman malamai da ma'abota ilimi to mahaifin shi ya kasance alƙali kuma masani addini sai ya zamanto yayi karatu a hannun shi karatu wa'inda suke na addinin musulunci ya karantar da shi alƙur'ani mai girma inda ya har da ce alƙur'ani a lokacin da ya kai shekara 10 a rayuwar shi kaga wannan ya nuna ka cewa gidan karatu ya taso kenan saboda ai ana iya samun mutum ya har da ce ƙur'ani a shekara 10 saboda ƙur'ani wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya sa shi mai saukin shiga kwakwalwar mutum shi yasa Qur'ani ke cewa walaqad yassarnal Qur'ana lidhikri sai ta fahal min mudakkir Allah ya ce mun sanya shi mai sauki wajen ambato a ɗabi'a ta dan adam in Allah ya halicci mutum daga lokacin da ya zo duniya har zuwa lokacin da zai kai shekara 7 wannan marhala ce wadda malamai suke kiranta da marhalatu ahliyatul wujub wa laysa ahliyatul ada. Marhala ce ta abubuwa na addini, akwai abubuwa da yake na haƙƙin shi, yana da haƙƙi amma shi Allah bai dora mishi komai ba. Shine yana da haƙƙi in baban shi ya mutu za a bashi gado, duk da yana da shekara 3 biyan yana da haƙƙin gado. Sannan kuma yana da haƙƙi uwayen shi in sun aye shi sa mishi suna mai kyau, duk da cewa shi dan jariri ne, wannan haƙƙin shi ne. To amma babu ahliyatul wujub akan shi, ba a wajibta mishi ba wani abu na addini kamar sallah, kamar sauran ibadu, saboda har yanzu bai kai ba marhalatul taklif, bai kai ba lokacin balaga. To in ya kai shekara 7, a dabi'a ta dan adam, inda Allah ya halicci dan adam, in ya kai shekara 7 to a lokacin nan ne yazo wata marhala da ake ce mata marhalatul tamyiz. Yanzu ya fara tantance abubuwa. Yaro din shekara 6 har yanzu yaro ne, ba abin da sani a rayuwar duniya. Amma daga lokacin da kai shekara 7, to yanzu ya kamata a fara sa mishi limit, yanzu ya kamata a fara seta mai rayuwa. Shi yasa kake gani a addinin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa maru auladakum bis salati idza balagu 7, yace ku umarci ɗiyanku da yin sallah in sun kai shekara 7. Me yasa aka zabi shekara 7? Ba banza bane, saboda shekara 7 yanzu ne kwakwallo shi za ta fara tantance abubuwa, ta gane abu mara kyau, ta kuma gane abin da yake da kyau, dan ta bambance tsakankaninsu. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wadribuhum idza balagu 10, in sun kai shekara 10 basu yi ba sallah ko buge su, kaga har a yanzu dai abin ba wajibi bane akan su. Amma ni a shekara 3 ya kamata a ce mutum abu yayi adopt a cikin shi, ya saba da shi. Shi yasa aka ce in ka mishi tarbiyya a shekara 7 ta yin sallah, to in ya kai shekara 10 bayan shekara 3 kenan, in bai yi ba wannan sallan ka buge shi dan ya gane yayi ba daidai ba. Saboda me yasa? Saboda a tsawon shekara 3 ya kamata a ce tarbiyyar da aka mishi ta zama a tare da shi. To wannan marhalatul tamyiz in ita in aka dora yaro akan tafarki mai kyau, ko a yanzu mutum in ya gwada zai samu wannan sakamakon. Yaro in ya kai shekara 7, to a raba shi da komi, ka sa mishi, ka sa ma yaro a ran shi, wai yanzu lokacin kallon tele ne, a za a cuci rayuwar shi. Ka sa ma yaro wai yanzu lokacin a sai mishi kayan wasa ne, kullun a ce mamman shi ta ce ka ku ta waje ku je ku yi wasan, a yaro in ya kai shekara 7 ba wasa ba yake so yi, so ake a saita mai rayuwar shi ta so akan sai. To me ya kamata shi ne a sa mishi a rayuwar shi san addini da kuma san karatun addini. In yaro ya taso a wannan marhalar daga shekara 7 zuwa shekara 10, in dai an rike mishi wuta ba ai wasa ba, ko masallaci zaka kai, ko wace irin sallaci kalka raka wuto daga gida, danka yana da shekara 7 wai ka bar shi a gida kai ka tafi masallaci kai kadai, ka ba da banza hannunka hannun shi kawai ta kawar shi ku tafi masallaci, ko da hawa da asuba ne ka tada shi ku je da asuba ku je masallaci tare da shi tsawon shekara 3 daga shekara 7 zuwa 10. Insha Allah, in dai kai abin da kyakkyawan niyya Allah ya dubi zuciyarka, za ka gani wannan yaron ya miƙe akan tarbiyya mai kyau. Kuma in ka matse mishi lamba da zuwa makaranta, za ka gani ya mai da hankali a wannan shekara 7 zuwa 10, za ka ga yayi karatu mai yawan gaske. Shi yasa ka zaɓi makaranta inda ke karatu ka kai shi. Sannan kuma in ka kai shi inda ke karatun, kar ka bada gudunmuwa wajen rushe karatun. Shine in ka gana makaranta ce da ake dan matsawa ana dan bugu, sai ka ce ba na kai ba dana, ni ba na raba abu shi, ka cuce shi. Saboda wannan bugun zai gushe abin da zai saura tare da shi, shine ilimin da aka bashi. Shine wani mai waƙe yake cewa la tahzananna ala subyan in duribu fadarbu yafna wa yabqa al-ilm wal adab, sai yake cewa kar ku ji bakin ciki in an bugi yara na lokacin da suke kanana. Yace ai bugun da aka musu zai wuce, duk bugun da aka musu za a waye gari tayya da tayya, wannan bugun ya wuce, sai kai ana cewa lamuna yara amana kaza. Me zai yi saura? Yace wa yabqa al-ilm wal adab, ilimin da aka bashi da ladabin da aka koya mai shine zai yi saura. To kaga wannan marhalai marhala ce mai muhimmanci a cikin rayuwar dan adam idan aka rike mishi wuta. Amma dai mu a yau an wayi gari aka san haka ne muke. Yaro in ya kai shekara 7 yanzu lokacin mu sa mishi abubuwan wasa ne, a lokacin da zamu sa shi mai da hankali ne kan tele, lokacin da zamu mai da mishi hankali ne a wajen wasanni, in an buge shi a makaranta mu je mu tada jujuyoyin wuya mu ce an matsa ma dan, ba gani yaro ne, yaro ne karami, me ya sani? A'a, kalkai haka nan. Kuma ko da a ce an yi wani abu ba daidai ba kan yaranka, ko da a ce bugun shi aka yi misali ya ji zafi ko kuma ya ji ciwo, to in ka je wajen malamin kana so ka nuna cewa baka ji daɗi ba, kalka nuna jijiyoyin wuya a gaban wannan yaron. alal akalla ka samu malamin ka kebance shi ku yi tattaunawa da kai da shi amma yau an waye gari da daga cikin uwayen yara in sun tayi magana akan ƴaƴan su makaranta ga dalibai nan sun yi dari a gaban su amma da jijiyoyin wuya za su shigo makarantai saboda an buɗe dan su kaga me suke nuna ma ga dan a tsaye kana nuna mishi wannan mutumin bashi da daraja kuma bashi da yancin ya buge shi alhali kuma tarbiyya yake karantar da shi ba iskanci ba an waye gari yau uwaye sun yi zamanto sun yi ganewa su kai ɗiyan su makaranta wadda ba a ce ma yaro ko ufan duk abin da yayi sai ya zamanto kuma da ƙarshe ba a samu karatu ba ba a samu tarbiyya saboda kawai tolerance inda yake nuna ba nuna ma yaro tolerance a lokacin da yake wannan marhala din kuma shi yasa ma Bature yasa tsarin shi na kai yaro sai in ya kai shekara 7 ai ba ban za bane ba saboda wannan shekara 7 in shekaru ne masu muhimmanci a rayuwar mutum to a takaice dai mallan ya haddace Qur'ani a shekara 10 kuma kai ma in kaga dama danka zai iya haddacewa amma dole sai an kama in ya je makaranta yayi harda in ya zo gida a kama mishi shin danka in ka tura shi makaranta saboda makaranta kana bibiyan karatun shi kaji yaya karatun yake ko kuma kawai kyale shi kake jin kwanta kana bibiyan karatun shi ka mishi bita kana doka mishi wanda zai kama mishi harda a gida irin da kake doka mishi mutan mushan mata da face ko kuma kawai kyale shi kake ta galandiri doshi a cikin gari kaga an waye gari mu ne da kanmu muke so diyan mu su zama na kwarai amma kuma mu ne da kanmu muke ba da gudunmuwa wajen su zamanto ba na kwarai ba danka ne gashi nan ya taso can ka sa shi makaranta can ka sa shi lokal amma kuma a zahiri abinda kake nuna mishi na kwarai makaranta ta ina kake so mai da hankali kan makaranta ta ina kake so ya har da ce Qur'ani ta ina kake so mai da hankali wajen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba dole mu ya zamanto gudunmuwa ta fito daga gare mu mun ba da gudunmuwa ta kowane bangare in muka ba da gudunmuwa a bangaren lakon mun doka mishi mushan matsi sai to a gida ka doka mishi rubutitar wanda zai mishi Qur'ani ka doka mishi rubutitar wanda zai koya mishi hadisin da aka musu a makaranta wanda abin zai taimaka tabbi shi zamanto ta tayi sannan bayan mallan yayi wannan karatun nashi a cikin rayuwar shi sai ya zamanto yayi arme a cikin wannan shekara a lokacin da yake da shekara 10 ba kai wani zan ce kuma mallan yayi arme a shekara 10 kaga ga kanan azamna Adamu garam shekara ka 32 33 amma har yanzu dai Allah bai sa ba aka yarme ga lokacin da mallan yake kamar kai dan shi ya kai shekara 20 kenan mallan ya yarme a shekara 10 dama ai su mutanen baya ana samu irin wannan tare da su akwai sahabin da daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shekara 10 kawai ya ba dan shi a duniya dan shi da yake dan shi na Harish tsakanin shi da baban shi shekara 10 ana iya samun haka a dabi'a da Allah ya halicci ɗan Adam akwai wanda shi da sauki yake girma ko a yanzu inda zaka tashi ka tayi balaguro kasashen turawa ka dan kewaya wajen Italy wajen kai hatta da nan France ɗan a gwada maka dan shekara 11 in yace maka 11 wallahi baka yarda daga ka kalle shi kai a garin ku gani zaka irin wannan dai wanda sun kai kuma wannan shekara 20 ba ne to mallan ya arme tun wannan shekaran kuma wannan ya nuna cewa yin arme a lokacin da mutum yake kara yake da kananan shekaru abu ne wanda ke da fa'ida a rayuwar shi abu ne wanda zai kiyaye shi daga fadawa saban Allah wannan babbar fa'ida ce mai muhimmanci abu na biyu kuma abu ne wanda zai kara tabbatar da kokollon shi saboda in mutum yana da arme da shi ne wanda bai da arme kokollon sa ba dai wace ba bari dai to kan mu fadada kal aje ɗan uwan namu sun yi yawa a cikin masallacin tumala ya arme a shekara 10 kuma ya kasance mai hakuri mai jajircewa dangane da neman ilimi yayi karatu a wajen mahaifin shi akan mazhaba ta fiqhul hanbali wanda fiqhul hanbali kuma shine fiqhun da ake yi a Saudiya anan ma akwai wata fa'ida mazhabobi guda hudu da addafai a cikin addinin musulunci mazhaban Abu Hanifa ita ce Hanafiya mazhaban Malik ita ce Malikiya mazhaban Shafi'iyya ta Imam Shafi'i da kuma mazhabar Hanbaliya ta Imam Ahmad ibn Hanbal wannan sune mazhabobi guda hudu shahararru a cikin addini wanda ake aiki da su to wa'innan mazhabobin kowane garuruwa na musulunci akwai mazhabar da suke aiki da ita a babu na fiqh kenan to kamar Saudiya in ka dauka su mazhabar Hanbaliya suke to zaka samu akwai mas'aloli na fiqh wanda mas'alar Hanbaliya ta saba da mas'alar Malikiya da mazhaban Malikiya akwai abubuwa wanda a Malikiya daban suke amma kuma ga kuma Hanbaliya su ma daban suke ba saba ma nasoshi suke ba a mazhabobin ne aka samu sabani dangane da wayansu nusus da fahimtar nusus din to yanzu abinda malamin suke bada shawara shine in mutun ya taso a gari inda ake yin mazhabar hanbaliya don ya tashi koyon fiqh ya koyi fiqh a mazhabar hanbaliya kar ya koyi fiqh a mazhabar hanafiya in yazo rikici za a yi da shi da su dan garin su kaga yanzu kaman mu na Afrika ta yamma da irin su Niger Nigeria da sauransu mazhabar malikiya muke yi ko ita ce mazhabar da ake yi a cikin gari ita ce mazhabar da ake karanta fiqh a cikin ta to ba a so kai da kauto daga wannan yankin in ka tashi karantar masail na fiqh ka karance su indai ba so kake ba ka zama malami mujtahidi akwai manci tsakanin wanda zai karanta fiqh da kuma wanda zai karanta fiqh dan ya zama mujtahidi yanzu kaman malaman da suke ba mu fatawa manyan malaman mu na garin nan to su wajibi ne su karanta mazhabobin duka saboda me yasa saboda samu su yi isti'abul ilm ga duka ba dai ilmin su ke yi shi kowace mazhaba sun san me tace amma yanzu kaman ni kaman kai karamin dalibi in zan mi karanta karatun mu na fiqh to ba a rawu matsallaka hanbaliya ko matsallaka shafi'iyya ko matsallaka hanafiyya mu tsaya a maliki mutun da ita ce ake aniyar dan saboda kan mu samu rikici da mu da al'umma mu tanijar kuma wannan shawara bunda man cewa lokacin da muka tayi karatu a jami'a a Saudiya irin wannan shawara haka ba mu kuma irin wannan karatun aka mana tunda jami'ar musulunci ta Madina kasa ce wajen kasa 160 addu wanda suke zuwa karatu kowa daga akwai wanda daga Europe wani daga Asia akwai wata kasa ma ni ban taba jin sunan ta bayar da ta can wallahi an samu dalibai sun zo karatu Madina daga waccan kasa din to yanzu ka duba mana gari aka zo a fiqh wace mazhaba za ka karanta in suka karanta mana mazhabar hanbaliya ta kasar su to ran da muka dawo Niger zan mu karanta littafin fiqh tun a ruwan laza har rikici da ko ba haka ba saboda su ai tsarin mazhabar su daban da inda mu muka wuce to sai aka ce abin da za a yi shine ku kowa in yazo yaje yayi mazhabar da yake da adda kai a garin su sai a rubuta sai muka ta muka ce mu ai Afrika ne maliki ake da aka tashi sama da littafin fiqh sai aka sama da bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ta Ibn Rushd Ibn Rushd kuma kaga malami ne ga cikin malaman malikiya kaga mazhaba ce ta malikiya littafin fiqh ne a babin malikiya inan dan kata malaman mu na zaure duk suna karantar da wannan littafin to kaga ka gaya mun wanda ya karanta fiqh a wannan mazhabin a wannan babin radde ko maganin sa samu matsala ba ta matsalar da za a samu to amma in ya kasance ka je ka karanta hanafiya ka karanta kaza yanzu misali daya kawai a mazhaban shafi'iyya da hanafiya a arwalla in mutun yazo zai shahi kai suka ce wai in ka sa ruwa a hannunka in ka danyi haka ka shahi bangare daya kanka shahuwar kai tayi kuma suna da hujja akan haka me hujjar su suka ce ai Allah da yazo bayani akan a cikin Qur'ani kan arwalla ta ya wal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wannan bawo ne ita ta kawo matsala sai wasu suka fahimce ta kaza suka fahimce ta kaza saboda bawun a larabci tana da ma'anoni da yawa ana iya cewa bi ana nemi wani bangare ana iya cewa bi tana iya nihin gaba daya to su sai suka fahimta wannan bawo din da ta zo bi ru'usi kuma ana nemi wani bangare saboda kan ka dan zo a rawalla ka dan sa ya tsaka ka dan yaka shawar kai tai a da magaran in ka zo ka wadi ma mutane a yaka ya kake ganin ta kaga an samu matsala saboda mu a da magaran mazhabin malikiya a malikiya kuma dole sai dan shayi kai gaba daya kuma mazhabin malikiya mazhaba ce mai kima a cikin addinin musulunci yana da wahala ka samu mazhaba wanda take da tsanani wajen bin addini a cikin wannan mazhabi ga mazhaban malikiya mazhaba ce mai wahalar gaske ma amma alhamdulillah mu na Allah ya ci da mu na yin ta Allah ubangiji ya datar da mu to ya koyi karatun mazhaban malikiya hanbaliya a wajen mahaifin shi da kuma ilimin tafsiri da ilimin hadisi da kuma ilimin aqida sannan kuma wannan malamin ya kasance littattawan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suna burge shi kwarai da gaske kaga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ai tsakanin shi da wannan malamin yan shekara nawa Sheikhul Islam ya rayu a karni na 8 shekara wajen 170 da wani abu bayan hijira shi kuma yayi shekara ta 1100 kaga tsakanin su yan shekara ta kai 500 yayin zaman tu littattawan wannan malamin suna burge shi da kuma dalibin shi Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah sai zamanto yana zuwa yana yawan bibiyan karatu littattafansa yana karantawa yana yawan ma'ana mutum ne mai yawan mutala'a mai yawan karanta littattafai yanzu da ni da kai da muke dalaman ilimi a cikin wannan satar littafi ne muka samu kaga su malamai na da ba haka ba sai su kullun cikin karatu sai mu kuma yanzu kullun cikin neman kudi muke kaga bambancin muke mu kudi muka sa gaba su kuma ilimi suka sa gaba kaga rayuwar dole a samu bambanci ko shi yasa kake gani kullun muna cikin rikici addini yana da wahala ka bude Facebook ko ka shiga TikTok ba ga wani malami yana cin mutunci wani malami ko kuma wani malami ya ce wani malamin ƙarya yake ko ba daidai ne me ya yi mun haka nan saboda ba da gaske bane ba muke ilimi kuma mu tsarkake zuciyarmu ba muna yi da zamu tsarkake zuciyarmu kuma mai da hankali mu yi ilimin irin yanda magabata suka yi shi to za ka gani an zama na lafiya kuma kowa ya fahimci addini akan yanda Allah subhanahu wataala ya sako shi sannan kuma malam bayan wannan karatuttukan da yayi wata rana sai shauki ya duke shi sai ta yi aikin haji kaga an ce wata rana shauki ya duke shi a can wai yake ba tsakanin shi da dakin Allah ba nisa amma ka gani sai da Allah ya rubuta mishi tukwana ya samu ita shi yasa ba abun mamaki bane ka samu mutum yana rayuwa a tsakar garin Makka amma shekarar shi 40 a ciki bai taba yakin haji ba zaka iya samu haka kaga yanzu kai ya ga ma sai ka ce wannan irin mahaukaci ne to tunda kai yanzu nan Allah Allah kake ko wani ma yanzu ba mamaki kai shi kuma gashi ga ita amma abun ya gagare shi to wani lokaci kiran Allah ne wani lokaci kuma yana da alaka da yanda mutum ya himmantu da abin da yanda yake sa abin a cikin ranshi ko wanda mun gane su da yawa mun yi magana da su a wallahi akwai wanda nayi magana da shekarar shi 50 ba wani abu yace mini bai taba yin aikin haji na tambaye shi me yasa sai yace wallahi zuruf yani ta'rifu anna zuruf la tatamasha wai abubuwa sun me yawa abubuwa sun me yawa bai samu me jaki shekarar shi 50 ma a Madina yake rayuwa yawa sai dai kawai abin da yake me zuruf din saboda galibi ai musul haji lokacin da aikin haji ya taso lokaci ne na neman kudi a ta alhaze ko ina daga duniya sai yaje to yanzu kowa sai yaje neman aron mota daga dokan alhaze daga Madina zuwa Makka daga Makka zuwa Madina daga Shidda zuwa akai sai inda su sa hakorin Makka lokacin ne zuwa to ana rafka alhaze ana samun kudi to wanda yake son kudi kaga sai aje yaje aikin haji a gehe sai yaje neman kudin shi to kaje wannan sune abubuwa suka mai yawa yana wace to Allah shirye ka to malam ya samu ya tayi aikin haji kuma da ya tayi sai ya zamana da malaman harami harami guda biyu harami Makka da na Madina wallahi jama'a haramin Makka da na Madina tun daga lokacin annabi har zuwa yau a tumbatse yake da manya-manyan malamai na duniya masu ilimin gaske kuma duk wanda Allah subhanahu wataala ya dadar da shi ya tayi aikin haji a shawarci in Allah ya ba shi dama wa'innan malaman alal aqalla koda bayan magarba ne ka ringa zama kana yin karatun da suke saboda masallacin Madina da na Makka su kwana ake ana karatu babu lokacin tsayawa akwai limamin akwai masu karatu bayan asuba akwai masu karatu ƙarfe 10 akwai masu karatu bayan azhar akwai masu karatu bayan la'asar akwai masu karatu bayan magriba akwai na bayan isha akwai na ƙarfe 10 na dare haka ake wuni ana yin karatuka kuma karatuka ta bangarori daban-daban na addini akwai su a Makka akwai su a Madina to mu'inda suke da wayo daga cikin malamai in suka tai Makka ba zuwa bane suke sai ta kwana a hotel kawai san yana bugun su a cikin Makka akwai sanyi kullun cikin AC miki ba AC mai kansu in an tai aikin haji ibada ko to dama ce kuma a hada da manya-manyan malamai na duniya a shurari ilimi daga gare su wannan shine abin da magabata suke yi ban sani ba in akwai wanda daga cikin mu nan yana yawan shuwaran albani zaria zaka ji na yawan ambata wannan abu shi in ya tai ba za a baki cikin Najeriya ya zama ana ta gulma saboda aikin haji ma yanzu wasu suka tai aka dare masallaci zama ne yake ta gulma kawai ai ta hirar da batta da kan gado a shi zuwa yake bincika a ina malam wani na kasa kaza yake saboda shi bai da dama ya tai kasar su ko to yanzu Allah ya hada su a Makka sai ya je shugaban ilimi da gari to malam nan da yake aikin haji ya samu damar shugaban ilimi daga manya-manyan malamai na harami guda biyu sai ya zamanto daga farko ya tai Makka da ya je aikin haji sai ya gamu da manya-manyan malaman garin Makka sannan da ya tai Madina ziyara sannan kuma can ma sai ya gama da manya-manyan malamai na Madina daga cikin manya-manyan malaman da ya gama da su akwai Sheikh Abdullah bin Ibrahim Al-Sayyid bayan shi akwai Sheikh Al-Muhaddis Muhammad Hayat As-Sindi wa'innan malaman guda biyu manya-manyan malamai ne a masallacin Madina masallacin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau babu su yau jikokin su ne suke karantarwa a cikin wannan masallacin min yake wannan abin alkhairi a ce yau kai abin da zaka karantar na ilimi ko wanda Allah ya baka a cikin masallacin annabi zaka karantar da shi bayan nan da ya komo sai ya zamanto ya komo zuwa ga can Uyaina sannan sai ya darmi damara ta huta neman ilimi ka san su a da in kai ilimi a malaman garin ku to kuma yanzu zai ka tattara naka ya naka ba ta barada ba zaka ta neman kudi a zaka ta neman ilimi ta barada amma ba ta neman kudi ba ta neman ilimi haka malamai magabata suke sai tattara nashi nashi bar garin uye ne sai ta yi Iraq ya ta yi Iraq kuma a Iraq da yaje sai sabka a garin Basra Basra ita ce babbar Madina ta Iraq saboda Basra tana da tarihi mai yawa cikin musulunci shine gari na farko wanda ake ce mashi Madina ville wanda take ta dauki kayan alata a tarihin musulunci saboda ai da lokacin da Annabi ya zo Makka da Madina kawai masallacin Annabi ma icce ne da kai da icce ne aka gina shi da abun dabino aka dan ruwa kai masallacin gidan Annabi duka laka ce lokacin amma lokacin da aka yi fatuhatul islamiyya Basra da aka sai aka isko manyan gine-gine irin wanda suke tahiya da tsarin duniya sai zamanto ita ce Madina ta farko a tarihin musulunci da take da gine-gine to kuma sai zamanto an samu shiga-shigan malamai a wannan gari saboda bayan fatuhatul islamiyya ana aika wasu daga cikin sahabbai ne su je can su yi jagorancin al'umma in suka tafi sai su zauna da can to kuma ilimin yana tare da su sai su fara karantar da al'umma sai zamanto an samu manyan malamai a garin Basra to malam sai ya tashi sai ta yi can dan neman ilimi sai ya zamana a cikin malaman da ya gama da su a can Basra akwai abinga Sheikh Abdurrahman bin Hussein wannan Sheikh Abdurrahman bin Hussein shi kuma jika ne ga babban malami Sheikh Muhammad Al-Majmu'i wannan malami shi ma malami ne wanda yana da wallafa-wallafa da yawa a babi na aqida wanda ake rubutawa al-Imam Al-Majmu'i ake ce mashi to shi Muhammad bin Abdul Wahhab da yaje Basra ya gama da irin wa'annan malamai kuma an rawaito ma dan shi jikan shi saboda shi bancin ɗiyan shi ma jikokin shi ma din malamai ne jikan shi ya ambata cewa littafin kitabut tauhid ya rubuta shi ne a Basra ba wai a nan Uyaina ba lokacin da ya ta neman ilimi a can ne ya rubuta wannan littafi na kitabut tauhid wanda a yau har ya iso gare mu muke karantawa ake karantar da mu tauhidi a cikin shi sannan bayan nan malin da ya ida da Basara wata wato bari mu koyo mu komo Uyaina mu sharuwa daga nan kuma sai ƙara dan madamara sai ya ce Sham zai yanka Sham a yau ita ce kamar ƙasar Syria wajen Siri da ake wani to ada kamar ada ita ce Sham amma ita kanta Sham in ada ta hada ƙasashe yankuna da yawa har da wani yanki na Turki a yau amma dai a yau si Sham ta da ita ce ƙasar Syria a yau to malam ya tsaye har can dan yije yayi neman ilimin shi amma akan hanya tashi ya samu matsala bai isa zuwa ga Sham din ba sai ya dawo gida bayan ya dawo gida kuma a hanyar tashi sai ya sabta a wurin guri ake ce mashi al-ihsa sai ya samu akwai manyan malamai anan sai ya fasa zuwa gidan sai ya zama anan kuma sai ya zama ya samu ilimi a wajen shi a wajen wa'annan malaman sannan daga nan sai ya koma gida wannan shine tarihin neman ilimin wannan malami kaga ana so a samu ar-rihlatu fi talab al-ilm wato balaguro dan neman ilimi yanzu kai da za ka tambaye ka tun daga taso ina ka taba yin balaguro dan neman ilimi kaga an baka yaki gashin nan kai a da maganar kake amma ko nan da daidai da nan in wala baka taba zuwa ba ko nan garin malam kawai sai daga mutane suna zuwa kai wai garin malam ta mai nisa masallacin a kowa gidan ku yake dai ka wuta ka taya ka baka shiga ciki to kaga ai hidaya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun karanta a cikin darussukan mu na baya so da yawa sahabban annabi hadisi ɗaya yake sa su yi balaguro dan su nemo shi balaguro na kwana 40 za a idan a samu hadisi ina annabi kaga kenan zaka gane zamani ya sauya abubuwa sun canza wannan malami bayan neman ilimin shi sai ya shiga fage na da'awa to bayan ya koma daga neman ilimin ya koma wani guri da ake ce mashi Huraymila can ne dangin shi suke kuma sai ya koma wajen dangin shi kamar a ce kakanni ko suna can wani guri da ake ce mashi Huraymila ita ma Huraymila wani kauye ne kusa da Riyad to da yaje tsakanin da Riyad bai wuce bai kai kilo 100 ba ita Huraymila to da yaje can sai fara karantar da mutane sai fara yada ilimin shi dama ai ilimi amana ne in Allah ya baka shi dole ka sanar shine in Allah ya sanar da kai dole ka koyi saboda kal Allah ya kama ka da kitmanul ilm koyi ilimi to malam sai yaje sai fara karantar da mutane ilimin da ya samu a wajen malaman Makka da na Madina da na Iraq sai zo ya fara yada shi a cikin wato wannan gari na Huraymila kuma mutum ne mai tsananin kwakwalwa da iya isar da sako yanda ya kamata in yi maka wa'azi yana da wahala ka kasa fahimta yadda yin daƙiƙi ne kai to malam Allah ya mishi wannan baiwa ɗin kuma mutum ne wanda yake da tsanani wajen maɗin gaskiya duk abin da za mu yi yawa da gaskiya da muka shi kuma haka ake so malamin addini ya kasance kada ka ringa yin tsoron wani abu kada ka ringa jin tsoron a yanzu aje a rika na abinci ya ma wahala kaza kaza in malami zan to yana haka an samu matsala malaman Allah ba sa tsoron komai saboda dama ai su malami hanyar da suka kama hanya ce ta ringa kama su in ka dubi tarihin malamai magabata galibin su kashi 70 cikin 100 zaka ga sun yi kasu an kama su wasu sun azabtar da su kai wasu kashe su ma ai saboda ai hanya annabawa ce to annabawan ma basu sha ba lokacin da suke nan ballan kana ku malamai da ku kama hanyar su to haka malin ya kasance yana karantar da wannan ilimin musamman ilimin aqida kuma ya kasance yana inkarin bid'o'i tare da tsanantawa a wajen inkarin bid'a ya tsani bid'a wannan malami shi yasa su ma ɗan bid'a suka tsane shi saboda shi ya tsani bid'a kuma yana yawan raddi akan bid'a to kaji sannan kuma bayan kin bid'an da yake sai ya zamanto da ya shigo a tarihin lokacin da ya je Basra kaga neman ilimi ne zai ko amma da yanzu sai ya samu akwai gura kusan bid'o'i sai fara yaki da ƴan garin kai da kazo neman ilimi amma ya shiga rikici da su saboda ya isko suna bautar kabarwara akwai wasu daga cikin su masu bautar kabari irin yanda ake yi a yau kaga abin da ake yi wa a can dawa da bid'o'i da malamai suka yi kayo shine aka maido bautar kabari wallahi lazim ana bauta ma kabari a wannan zamanin yanzu da muke ciki kuma anan kusa kusan mu ba a nesa za ka ga an gyara dama da kaga an gyara kabari an mishi dan daki daki an sa mai kyauri to alamar ce da ake nuna maka cewa lokaci da lokaci za dan ringa lekowa to me za zo yi a da ga mamaci a akwai wani abu so diyawa ina yawan madun wannan abin video ce nan na gani da ido na a kabarin Shehu Usman dan Fodiyo wani mutum ya zo ya zamna ya daga hannun shi sama yana ya Shehu ka sa mana hannu rayuwa ta yi tsada mai ya yi tsada ban mu iya sawa wallahi na ga wannan video a gaban kabarin Shehu wai ya Shehu jama'a wa ake roƙo in rayuwa ta yi tsananin ta yi kunci Allah ne amma yau ga wannan ya zamna gaban kabarin Shehu yana roƙon Shehu wannan abu kaga ya dauko haƙƙin Allah ya kama Shehu wannan abin shine ake kira shirka abinda mutane suke yi kenan kuma har yanzu aka kasa samun wanda za su hoto daga cikin ƴan uwan wannan mutumin wanda yake bin tsarin tafarkin aqidar su sodo su mai magana gashi ne sakwata ce in ka tai ko yanzu ka tai kabarin Shehu Usman dan Fodiyo ka iske mutane ka tashi daga nan ka tai Senegal ka tai Madinatu Kaula ka tai kabarin Shehu Ibrahim Inyas ka sha mamaki ha abin ya wuce yanda kake tsammani zaka gani mutun yayi sujada a gaban kabarin wallahi alazim wannan ba bautan kabarwara bane ba ka hasa bautan Allah ka kuma gana bautan Shehu jama'a kuma Shehu ya mutu kabarin shi ne kake to shi malam da yazo a Basra ya samu irin wannan abin sai ya zamanto yayi inkari kuma aka samu wasu masu banda kabarin ma a ita ce ma bauta masa sai a ce a wannan iccen an taba samu ya rubuta wani abu ai mu ma nan burbushin wannan abin ya taba shigo mana kwanakin baya shekaru baya da suka wuce sai a tashi da sai a ce ga wani icce nan an ga Muhammad ya zana a cikin shi ko a ce ya rubuta Allah kawai wani yaje ya sanarwa ga wani icce nan ya rubuta Allah har da yan radio ya zo a doka da yan jarida kan ka ce menene an sare icce an ka zo ko jiye shi baka iskuwa to ka duwa ga irin abin da mutane suke ko kuma kaga wani ya zo wurin iccen yana ta'adda yanzu na nan kauyen da magarin aka samu kwanakin banin da shekaru kamar shekara hudu baya da suka wuce wasu malamai ne ƴan damara suka zo suka ga wani dutse suka ga wani dan sawu a saman dutse kauye suka tafi suka ce ma kauyen wai ku zo ai wannan dutsen da kuke gani akwai sawun annaba a saman shi kawai ɗan kawai suka yi cincin da mutanen mu daga an ce masa annabi an ta yi da imanin su wai sawan annabi ne annabi ya bi daga nan ni to dima sani wani annabin ne bi daga nan wannan dutsen haka aka kewaye shi da iya su wannan malaman su suka zama su yanzu kula da dutsen aka ringa ɗauko ruwa a rijiya ana wanke wannan dutsen ka ba da yali goma a cika ma gudu yanzu su wanda aka ana su taba dutsen din da yanke waye kawa da goma cika ma gudu sai suka ringa dawafi kuma wallahi irin dawafin da ake maka ba haka suka ringa kewayawa na la ilaha illa ana dawafi jama'a ni ake ma dawafi banda ka ba yanzu ga dutsi na da magana wannan mushi kaga bautan dutse kenan me yawan mancin ka da kai da su ba sai su Abuja da suke bauta ma dabino su ma dabino ne suke bauta ma da katako da ice kai kuma ina san ka zo kana ma dutse me gama kai da dutse dutse yanzu dutse har wata albarka ce gare shi in banda dutsen da yazo da albarka a cikin nasi yanzu kamar dutsen Uhud da annabi yace jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen Uhud annabi yace dutse ne wanda muna son shi yana son mu to kaga yanzu san dutsen Uhud ibada ne saboda annabi yace a son shi shi yasa an kaka ta yin mutane ta aikin haji ziyara ake tashi ta kankana ta kano ta yi ziyara dutsen Uhud kaje ka gani dutsen Uhud kallon shi ma kadai wallahi wa'azimi to amma ban da shi ba me ya gama ka da dutse he Hajarul Aswad da annabi yace in kana dawa fi a jikin ka ba ka sambace shi dutse ne in annabi bai faɗi ba ya za a sambace shi a karatun mu na littafin da ya wuce a Umar bin Khattab yake cewa Hajarul Aswad in ba dan annabi yace in sambace ka ba wallahi babu abin da zan yi ko kallon ka ba nan amma annabi ya ce musan bace ka saboda haka sai mun sambace ka to kaga irin al'ummar irin halin da suka samu kansu to wannan malamin da yazo ya gani masu wannan bautan sai ya shigo da shi yanzu yazo karatu ne sai ga ana wata banna sai ce bari yayi yaki da wannan bannar to amma sai ya zamanto wasu daga cikin rafida ɗan shi'a sai suka fara hoto na hoto da shi saboda kaman zai tare masa kasuwancin shi ne to kuma ka san a Basra a wancan lokacin ɗan shi'a sun yi yawa sai mutum sun yi karin shi dan da shi ɗaya ne wa zai kama ni dama ba dan garin bane zan waye to kaga wannan abin yasa da ƙarshe dai aka cutar da wannan malamin har sai da tattara ya bar garin bi ta yi shi Allah subhanahu wataala ne ya tseratar da shi sun kusa su halaka shi ma aka samu wani ya dauke shi ya bashi abinci ya bashi ruwa ya sha sannan ya dora shi akan hanya ya gaba to haka malamin ya kasance mutum ne wanda yake yin nasiha dan Allah subhanahu wataala karkashin alkitabu wa sunna littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ma musulmai nasiha wannan shine farkon da awashi daga gauce a lokacin da yake matashi kuma ya samu karbuwa a wajen mutanen wannan kauye na Huraymila sannan kuma da yawa daga cikin malaman zamanin shi sun ce ba su yarda da shi ba sun yi hoto na hoto da shi wato jama'a duk lokacin da malamin sunna ya hoto wannan ka'ida ce ya kamata mu rike ta ka san yanzu kaman mu awam mu da muke kallon malamai Saudiya wannan abin yana ba mu wahala in muka ga malami ana hoto na hoto da shi sai mu ce kaman ba akan gaskiya ne ki wallahi in dai malami ma ya zanto yana da'awa ba hoto na hoto da shi to akwai matsala saboda in dai gaskiya kake bi irin tsarin tafarkin da'awar annabta dole ne an samu masu adawa da kai wajibi ne to haka wannan malami ka samu masu mushi mu'arrada da yawa amma haka ya jure ya ci gaba da yin wannan da'awa a wannan gari na Huraymila kuma a lokacin da mahaifin shi Allah ya ma mahaifin shi rasuwa ya ci gaba da yin da'awa sai ya zamanto wa'azin shi ya ci gaba kuma yana karantar da mutane sannan kuma yana yaki da yan bid'a kamar yanda ya saba har sai da wani lokaci a can kin ma Huraymila in bayan mutuwa baban shi aka samu wasu lalatattun mutane suka tattaru aka yi shawara aka ce wannan malamin don aka kyale shi matsalan ya kamata a halaka shi aka tattara aka ce za a je a kashe shi to amma dai da ƙarshe Allah subhanahu wataala ya tsiratar da wannan malamin sai ya huta daga Huraymila sai ya tafi Uyaina daga Uyaina sai ya can ya ci gaba da da'awashi aka ci gaba da yin shari'a ya gama da wani sarki da ake ce mashi Usman bin Muammar to kuma ka san su sarakuna a wancan lokacin tsarin sarauta in ka samu sarki ya yana da fahimta mai kyau da malami to wannan malamin da awashi za ta tafi yanda ya kamata to ya zamanto shi Usman bin Muammar shine mutumin da yake sarauta a Uyaina a wannan lokacin sai ya zamanto sun samu fahimta da malam sai ya taimaka wa malam wajen yaɗa da awashi haka malam ya ci gaba da tahiya har sai daga ƙarshe babban sarkin wanda yake sama da Usman bin Muammar ya ji labari ɗan kazagi suka kai ƙaran malam wajen shi sai ya rubuta ma wannan sarkin ya ce wannan malamin a kore shi nan ma kaga suka samu suka mishi kai aka kore shi haka ya tashi daga nan sai ya zo ya tahi zuwa ga abin ga Dar'iyya Dar'iyya shi ma wani gari ne daban tun da dinin ta na kore shi ai a kore kai kai ga ko sai ya gaba tayi Dar'iyya da yazo Dar'iyya to anan ne farkon gamuwar shi da wannan al-Imam Muhammad bin Sa'ud Amir Dar'iyya wanda shi kuma al-Imam Muhammad bin Sa'ud shine farkon muassis na mamla na abin ga al-daula al-arab al-daula Saudiyya saboda Saudiya wannan da muke gani tana da tarihi guda uku daban-daban. Akwai tarihin ta na farko a daular Saudiya, akwai tarihin ta na biyu a daular Saudiya, kuma akwai tarihin ta na uku al mamlakatul arabiyyatus saudiyya. Kuma duka a tarihin ta na farko da na biyu lokacin da take daular Saudiya, malamai ne manya-manya suke karatu a ƙarƙashin ta, wanda suke yin jagoranci.
An ce lokaci ya ko hadari ya taso, kenan ina ga anan za mu tsaya a darasin namu na yau, don saboda hanyar ruwa yake ce ba ta da kyau. Abin da muka faɗa ya zama dai Allah subhanahu wataala ya mudada kuskuren da muka yi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Insha Allah kenan sati na gaba za mu yi da sakaɗan daga cikin tarihi, sai mu shiga muqaddimar littafin insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.